بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، ما زال الحديث بنا موصولا عن الحج، فنحن في موسمه، وحديثنا اليوم عن مقاصد الحج ومنافعه، ذلك أن الأمة مجتمعة على أن الله تعالى لم يشرع لعباده شيئا إلا لحكمة، وقد تولى سبحانه وتعالى بيان كثير من حكم شرائع الإسلام في القرآن، وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته. فجدير بالمسلم حين يقدم على عبادة من العبادات أن يعلم مغزاها، ليكون على بينة من أمره فيها، ولا يقتصر على الانقياد الظاهر، فللعبادات أسرار وغايات. قال تعالى عن الحج: وأذن في الناس للحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وإن من مقاصد الحج وغاياته المستنبطة من هذه الآيات الأمور الآتية: أولا، تحقيق معنى العبودية لله بالإخلاص في طاعته والتوجه إليه وحده والاستعانة به وحده، والتخلص من سلطان الحظوظ البشرية المظلمة. قال تعالى في سياق آيات الحج: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ثانيا، تعظيم شعائر الله وحرماته. قال تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال جل شأنه: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ثالثا، إقامة ذكر الله تعالى وشكره على نعمه. قال تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال أيضا: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. رابعا، إقامة الأمن والسلام العالمي. السلام مع الله، ثم مع النفس والإنسان والحيوان والطير والحشرات. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. خامسا وأخيرا، التذكير بالمحشر والآخرة. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. والتنبيه على وحدة الأمة الإسلامية وأخوتها والمساواة بين أفرادها. أما منافع الحج فمنها المنافع الدينية والدنيوية الثقافية والاجتماعية والاقتصادية. فالمنافع الدينية تحقيق التوحيد والاطمئنان عليه من الانقراض، وذلك شيء يدعو إلى الثبات عليه. أما الثقافية فهي التعرف على آثار نبي الله إبراهيم أبي الأنبياء وابنه إسماعيل عليهما السلام، وآثار حفيده خاتم الأنبياء والمرسلين، ثم مشاهدة أتباعهم من شتى البقاع والألوان واللغات، وذلك شيء يدعو إلى المزيد من الشوق والتوق إلى التمسك بهديهم صلوات الله عليهم أجمعين. وأما الاجتماعية فهي التعرف على القيم الإسلامية العليا من الوحدة والإخاء والسلام والتكاتف والتضحية في سبيل الإنسانية والخير إلى الناس. أما الاقتصادية فهي الربح المكتسب من التجارة المباحة بالحج من شتى عروض التجارة التي تجلب من جميع أنحاء الأرض. وفقني الله وإياكم لما فيه رضاه وتقواه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. All your brothers and sisters in Islam, I add you just as I add myself and as always to fear Allah subhanahu wa ta'ala in all our dealings. We are still in the season of Al-Hajj. We talk about the importance of the journey of Hajj in Islam and the status of Hajj in Islam. Today's sermon is about higher objectives and benefits of Al-Hajj in Islam. We are talking about Hajj as our pilgrims have already started embarking on the journey for Al-Hajj. We need to remind ourselves about the consensus of the Muslim scholars that there is nothing which Allah asks us to do or not to do except that He has put some underlying reasons and wisdoms behind such commandments, whether they are prescriptions or proscriptions. It is therefore important that whenever we embark on any act of devotion and servitude to Allah subhanahu wa ta'ala, we do it while abreast of these or some of these underlying wisdom, for that will encourage us to submit more to Allah subhanahu wa ta'ala and to do the act of worship in a sense of joy. Allah subhanahu wa ta'ala had explained the underlying wisdom and higher objectives of virtually all the foundational acts of worship in the glorious Quran. Also, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam explained these objectives in his authentic ahadith. So for Hajj, we also need to know about its objectives. There are five things that scholars have inferred from the verses of the glorious Quran and the ahadith of the Noble Prophet sallallahu alayhi wa sallam as underlying purposes of Al-Hajj. So whoever is embarking upon an Hajj should put this in his consideration. Are you performing the Hajj to actualize these objectives? If not, reconsider and make sure you put them in your consideration, and that is what will actualize the status of servitude into your journey or your act of worship. The first is the actualization of servitude to Allah subhanahu wa ta'ala with sincerity in his obedience and worshiping him alone, seeking for his assistance alone, and then taking out of your mind any of the ghurur al-nafs, the selfishness. Hajj, train us on this, because it is not easy to leave your family, to leave your wealth, to leave your comfort, to embark on a long journey that you are not sure whether you will be back or not. Therefore, you are embarking on it simply because Allah said, I have made it obligatory on people who have the wherewithal to undertake this journey, to do this and that. So when you put this in consideration, you are actualizing your status as a servant of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mentioned this in the verses of Al-Hajj, that we should distance ourselves from the filth of idols, and we should distance ourselves from lies. We should be steadfast to Allah subhanahu wa ta'ala without associating partners with him. And he gave us a similitude that whoever associates partners with Allah in worship is like somebody who was taken from the sky and then left without any ladder, and he was thrown down, and before he gets down, birds pick him and tear him into pieces, or the wind took him to a very deep place. It means total destruction. So Hajj purifies our heart towards real and sincere servitude to Allah subhanahu wa ta'ala. Number two is honoring of the symbols of Allah subhanahu wa ta'ala. When we embark on Hajj, we do things in commemoration of what our grandfather, or the grandfather of our noble Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Prophet Ibrahim, did. And Allah left them to be symbols of Allah subhanahu wa ta'ala. So we honor such symbols. Allah says, وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ. Whoever honors the sanctuaries of Allah subhanahu wa ta'ala, this is good for him with his Lord. He also says that whoever honors the symbols of Allah subhanahu wa ta'ala, this is indeed a symbol of piety in his heart. It simply means that Hajj instills piety in our hearts. That if you are asked to look like somebody going to Al-Akhirah, you are asked to look like somebody who is visiting Allah subhanahu wa ta'ala. And that is why Hajj, when it is done and accepted, it will expiate all your past sins, because you have become so refined by sincere obedience and considering yourself as a visitor to Allah subhanahu wa ta'ala. Number three is iqamatu dhikrillah, that is establishment of perpetual remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala and showing gratitude to him for his bounties. Allah subhanahu wa ta'ala mentioned this in several verses, and also Aisha radiallahu anha mentioned that all these acts of Hajj, from Tawaf, Safa and Marwa and Halq, and all this, we were asked to do it so that we establish the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. In all this, while doing it, you are asked to mention Allah's name. Allah mentioned dhikr in the verses of Hajj, in Surah Al-Baqarah and in Surah Al-Hajj, many times, to tell us that Hajj should remind you of Allah subhanahu wa ta'ala. Number four is the establishment of global peace and security. peace with Allah and peace with mankind and even animals. Allah subhanahu wa ta'ala told us that He has put peace and tranquility in the surroundings of the Kaaba. And that is why it is the largest gathering of humanity, the annual largest gathering of humanity, and you hardly hear about casualties of insecurity, because Allah subhanahu wa ta'ala had instructed Muslims not to harm any living creature while embarking on Al-Hajj, and that is to teach Muslims about peace and peaceful coexistence. The fifth and finally for now is the remembrance of the grand assembly before Allah subhanahu wa ta'ala in the hereafter. This is why when you go to Hajj and you look, you will see different kinds of people. Some you have never seen even them, even in television. And from all corners of the world, this Allah subhanahu wa ta'ala mentioned it or has caused it to be like that, so that you remember the day you will meet Him, the day He will call you to account for all that you have done. If each and every pilgrim will put these five things into consideration, this Hajj would be Al-Hajj al-Mabrur, the acceptable Hajj, and you will come back with no sin. There are so many benefits apart from these objectives. Some of these are religious, some are civilizational, some are societal, and others are economic. Establishment of the Tawheed. And when you go there and you see the number of people who attend, and those who are intending to go but they don't have the wherewithal, and then you see how people long to remain there, you will have certainty that yes, this religion has come to stay, and nothing can stop Muslims from continuing in practicing their religion. This is the spiritual benefit you get. You will come to be certain that this is a true religion of Allah subhanahu wa ta'ala. And the civilizational is that you will come to know about the asar of our noble Prophet Ibrahim, Ismail, and the Prophet sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. You will know about so many things, how they live and how they have performed their worship in that. And then you also see their followers from all nook and crannies of the world. Of the societal is that you will come to understand the reality of Muslims' unity, Muslims' brotherhood, peace, solidarity, and sacrifice for the sake of humanity and doing good to mankind. Of the economic benefits is that Allah subhanahu wa ta'ala had permitted that though you are embarking on Hajj for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, but you are also permitted to engage in businesses after or before the Hajj proper, and people do get tremendous profits from this journey, that produce are brought from all parts of the world. I therefore implore each and every one of us to put this in consideration, especially our intending pilgrims, for this will increase your faith in Allah's command and will make your Hajj acceptable insha'Allah if all these are considered. May Allah subhanahu wa ta'ala make it possible for all our pilgrims to consider this in their worship, and may He accept it from them. Those that have already gone, may they reach safely, and may they worship safely, and may they come back safely. dukkanin yabo da godiya sun tabbata ga Allah madaukakin sarki ne kowa mai komai muna neman agajin sa muna neman taimakon sa muna neman shiriyar sa duk wanda Allah ya shirye shi babu wanda ya sai batar da shi duk wanda Allah ya kyale shi ya bata babu wanda ya sai shirye da shi muna bayar da shaida cewa babu wanda ya cancanta abota ta mata sai Allah madaukakin sarki shi kadai sai da abokin tarayya muna masu bayar da shaida da gaskiya cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne manzon Allah shi kuma annabawa kira da aminci Allah shi tabbata a gare shi da sahabbansa da iyalansa da dukkan da suka bi tafarkin ta da shirka ta zuwa ran tashin alkiyama ya ku al'ummar musulmi ina mana wasiya kamar kullun da mu ji tsoron Allah madaukakin sarki a dukkan ayyukan mu muna lokacin hajji har yanzu kuma kwanaki mun yi magana akan hajji da haka yanzu muna tsora da magana akan manufofi da kuma amfani na aikin hajji duk abin da Allah madaukakin sarki ya shar'antawa bayansa to lallai ya yi shi ne da hikima kuma mafiya yawa wurare ayyukan nan na bauta musamman manya-manyan su Allah madaukakin sarki ya faɗa mana hikimar da ya samu mu yi ko ya samu mu bai wannan Qur'ani yana cike da wannan abin da malamai suke kira ta'lilu al-ahkam wato bayani hikima da azanci na Allah madaukakin sarki wajen ce ku yi kaza ko ku bar kaza waɗannan manya-manyan ibadodin rukunai na musulunci duka Allah madaukakin sarki ya yi mana bayani kuma mai faɗi dangane da hikimomin da yasa ya shar'anta wannan to yana da kyau musulmi duk lokacin da zai aiki na bauta ya hararo waɗannan manufofi domin sai su ƙara sa shi jin daɗi da soyayya Allah madaukakin sarki da gane cewa an sa shi ne domin amfanin kanka Allah bai amfana da wani abu da muke yi sai dai ya shar'anta mana ne domin amfaninmu domin maslaharmu duniya da lahira to aikin hajji ma yana da waɗannan manufofi masu ɗimbin yawa sannan ga amfani masu ɗimbin yawa malamai suna ambaton abubuwa guda biyar a dunkule na farko dai shine tabbatar da bauta da kuma ikhlasi wajen biyayya ga Allah madaukakin sarki da fuskantar sa shi kadai da neman taimako a wurin sa shi kadai sannan da kubuta daga soye-soyen zuciya wannan shi yasa bayan Allah madaukakin sarki ya yi umarni da a tafi aikin hajji sannan a lokaci guda ya yi hani cewa a nisanci datti na gumaka a nisanci zancen ƙarya a karkata izuwa ga Allah madaukakin sarki shi kadai kada a yi masa shirka har yake cewa duk wanda ya shirka da Allah to kamar wanda ya faɗo ne daga sama kafin ya sauka tsuntsaye su wato ainihin wafce shi su yi ɗaiɗai da shi ko kuma mutum ne ko kuma iska ya wato ainihin ɗauke shi ya kai shi waje mai tsanani nesa a ƙasa wato duk wanda ya shirka to ya lalace ya rushe duk ayyukansa ya ɗaiɗaice ba albarka tare da shi to hajji yana koyar da gudun shirka da tsayuwa basa kan tauhidi ya kai alhaji kai kudurta wannan cewa za ka je ne domin ka tsuntsunta bautanka ma Allah madaukakin sarki abu na biyu girmama dokokin Allah madaukakin sarki da alamomi wadda suke nuna girma da ɗaukakan Allah madaukakin sarki waɗannan abubuwa da ake zuwa a yi ibada a wurinsu daga ɗakin Ka'aba har Safa da Marwa har wajen Jifa har Mina har Muzdalifa duka waɗannan alamomi ne na Allah madaukakin sarki wanda ya saka su kuma duk wanda ya girmama alamar Allah madaukakin sarki to Allah yake yana tare da alheri da yawa a wurin mahaliccinsa kuma yace duk wanda ya girmama alamomin Allah madaukakin sarki to wannan alama ce ta takawa a zuciyarsa abu na uku tabbatar da zikirin Allah madaukakin sarki da ambatansa da kuma gode masa bisa ni'imominsa waɗanda ba su ƙididdiguwa na arziki da ya baka har ka samu kuɗi da za ka tafi sannan dabbobi da ake wato ainihin yanka a wannan aikin hajji duk waɗannan ni'imomi ne Allah madaukakin sarki ya ce ya farlanta mana aikin hajji domin mu ambace shi shi yasa a ayoyin hajji za ku ga magana akan zikiri ya maimaitu a wurare da dama ya maimaitu so da yawa saboda manufa ce ta Allah madaukakin sarki mazanto masu tuna Allah a kowane lokaci shi yasa ma annabi yace duk wanda yake aikin haji kuma karban biya to ba shi da wani abu wani sakamako in ba aljanna ba haka yake cewa duk wanda yake aikin haji bai yi sabo ba kaga in mutum yana tuna Allah ko ba zai yi sabo ba bai yi sabo ba bai yi zance na banza ba to zai dawo kamar ranta mahaifiyarsa ta haife shi abu na hudu shine tabbatar da zaman lafiya da aminci da tsaro zaman lafiya da Allah sannan da mutane ku ga inda ake irin wannan taro wanda ba a yi irin sa kowace shekara a wani wuri sai a nan wurin amma za a je lafiya a gama lafiya wannan yana nuna mana cewa addinin musulunci addini ne ba wato ainihin tsaro addini ne na zaman lafiya saboda kowa yana zuwa wajen ne domin ya bauta ta ma Allah madaukakin sarki ba don ya yi ta'addanci ko ya yi sabo ba wanda ya yi sabo ai ba amfanin ma zuwansa aiki aje shi ne abinda muke faɗa nan cewa ambatan Allah madaukakin sarki yana daga cikin dalilai da ya sa ko ku tuna Allah madaukakin sarki yana daga cikin hikimomi na shar'anta mana zuwa aikin hajji abu na biyar shi ne tunatar da mu lahira wannan shi yasa aka ce a cire tufafin da aka saba sakawa a sa tufafin da ya fi kama da likabani na wanda ake kishi kabari domin tun daga lokacin da za ka tafi ka fara tuna wannan tafiya ce tana iya ma ba za ka dawo ba wannan tafiya ce ta ziyartar Allah madaukakin sarki shi yasa ake kiran mahaddata bakin Allah madaukakin sarki in ko har mutum zai zanto yana kiran tashin alkiyama yaushe kuma zai je can idan yana barna abin bakin ciki kwanaki an nuna waɗansu hotuna waɗansu sun je wai a Muzdalifa suna karta suna hot kaga wannan bai san me manufar tafiyarsa ba har ya samu lokaci da zai yi wannan aiki in mutum yana tuna tashin alkiyama kuma yana sanye da wannan ihrami ai bai dace wani abu wanda zai jawo masa sabo ba shi yasa kuma sabo a wannan wurin a haramun ma gaba ɗaya musamman kuma a lokacin aikin hajji laifinsa ya fi muni malamai sun ce Allah yana ninka wato ainihin zanubi na mutumin da ya yi a wannan wurin shi yasa Allah ya kira kowane irin nau'in zalunci da za a yi a garin Makka musamman a haramin Allah ya kira shi ilhadi wato karkata da ficewa daga addinin Allah madaukakin sarki hajji yana da amfani da yawa waɗannan abin da muka ambata duka amfani ne na tarbiyyar ruhi da zuciya na wato ainihin mutum da ƙara tabbatar maka da cewa tauhidin nan addini ne wanda ya yaɗo a ko'ina kuma ka ji cewa lallai zai yi wahala don makircin mai makirci ba ya iya gama da musulunci tun da za ka ga mutane daga ko'ina lungu da tsago na ko'ina duk ba abin da ya tayar da su daga garinsu sai wannan kira na Allah madaukakin sarki saboda haka wannan zai ƙara jawo hankalinka ka yi riko sosai ka tabbata basta kan wannan addini ka gane cewa shi ne addinin gaskiya abu na biyu wayar da kai za ka ga a sa bigire na annabawa Allah madaukakin sarki annabi Ibrahim da annabi Isma'il da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan za ka ga abinda muka faɗa na mutane masu launuka daban masu yaruka daban daga ko'ina amma duk sun zo suna shauƙi a domin kawai su yi koyi da waɗannan annabawa wannan zai ƙara maka kai ma ƙaimi wajen riko da shiryar waɗannan annabawa musamman shugabansu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan abin da ya shafi zamantakewa za ka gane waɗansu values na musulunci manya-manya ga su a aikace na wato ainihin haɗin kai da ‘yan uwantaka da zaman lafiya da taimakekeniya ma juna da sadaukar da kai domin wani irin zaga mutane suke taimaka wa junansu suke wato ainihin ɗaukar nauyi na junansu suke sauke musu nauyi haka nan abin da ya shafi tattalin arziki duk da cewa aikin haji aiki ne na ibada Allah madaukakin sarki ya shar'anta mana kasuwanci kuma a ciki kuma mutane suna samun riba ba ƙarami ba tunda wajen da ake zuwa da kayayyaki daga ko'ina a wato ainihin wannan duniya kuma waɗanda su je su sayar su kuma saya kuma kowa ya samu riba ya kara wa tsaye tattalin arzikin zakar fi wadannan kadan ne daga cikin fa'idodi na aikin haji alhazamu sun riga sun fara tafiya aikin haji muna roƙon Allah madaukakin sarki wadanda suke kan hanya Allah ya kai su lafiya wadanda suka isa da wadanda suna kan hanya in sun isa Allah ya ba su dama su yi aikin nan yadda Allah da manzon sallallahu alaihi wasallama suka tsara suka shirya kuma suke so kuma Allah ya sa su gama lafiya Allah ya gama da su lafiya asarmu Allah madaukakin sarki ya ba mu zaman lafiya rikice-rikice da rashin tsaro da matsaloli da muke fama da su Allah madaukakin sarki ya mana maganin shi shugabanninmu Allah ya kara musu jagoranci wannan jami'a ta mu Allah ya kara mata albarka shugabanninta Allah ya kara musu jagoranci ya kara musu tsoron Allah ya kara musu kaimi wajen tsaya akan yin daidai da aikata daidai da umarni daidai da hadi da mummuna اللهم آمين أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم قوموا إلى صلاتكم وارحمكم الله
الله أكبر الله أكبر أشهد أن